sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Haranda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na dare yau Litini, daga ga watan Yuni shekarar 2020. A cikin shirin namu na wannan lokacin, muna da rahoto kan azamar da mahukuntan Najeriya suke yi na samar da dokar da za ta tsara yadda za a rika kasafta tallafin rage radadin rayuwa nan gaba, bayan da mutane da dama suka koka da yadda aka raba tallafin gwamnati na rage radadin annobar coronavirus. Sannan muna da rahoto akan komawar dalibai karatu a jamhuriyar Niger, yayin da sannu a hankali kasashe ke sassauta dokar kulle. Baya ga haka, muna da rahoton ra'ayoyin 'yan Niger akan sabuwar dokar tatsar bayanan sirri daga wayoyin jama'a da kafafen sada zumunta na zamani. Sannan Murtala Faruk Sanyinna zai shigo da shirin wasanni, amma yanzu sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Dubban mutane ne suka bazama akan titina a kasar New Zealand a yau Litinin, suna nuna goyon bayan Amurkawa a zanga-zanga nuna alhininsu akan kisan bakin fatan nan ba Amurka George Floyd, yayin da yake hannun 'yan sanda. Masu zanga-zanga a birnin Auckland sun yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka, suna masu rera waƙoƙi irin waɗanda aka rera a nan Amurka da cewar rayuwar baƙaƙen fata tana da muhimmanci, da kuma cewar idan har babu adalci to babu zaman lafiya. Zanga-zanga ta yau ta biyo bayan waɗansu da aka yi a jiya Lahadi a ƙasashen Burtaniya, Brazil, Canada da dai sauran ƙasashe. Dubban mutane ne suka tattaru a tsakiyar birnin London domin nuna goyon bayansu ga Amurkawa da suka fito domin yin Allah wadai da abin da jami'an 'yan sanda suke yi tun bayan mutuwar George Floyd a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota. Floyd dai ya mutu ne bayan da ɗan sanda farar fata Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwarsa fiye da tsawon minti 8, duk kuwa da cewar Floyd ya yi ta maimaita cewar baya iya numfashi. Ko a ƙasar Denmark, mutane sun yi zanga-zanga zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke Copenhagen a jiya Lahadi, suna ɗauke da alluna da rubutu cewar a daina kashe baƙaƙen fata. Haka ma a ƙasar Jamus, masu zanga-zanga sun rike alluna da rubutu cewar a tuhumi jami'an tsaro da laifin da suka aikata, da kuma wa za mu kira a lokacin da 'yan sanda suka yi kisa. Annobar COVID-19 ta ƙaru da kashi 68 cikin 100 a ƙasar Afghanistan cikin watan Mayu, a cewar wani kwamitin agaji na ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da ya fitar yau Litinin. Matsanancin ƙarancin kayan gwajin cutar da ƙasar ke fuskanta na nuni da cewar ba gwajin mutane da dama ba balle a iya gano ko suna ɗauke da cutar, a cewar kwamitin. Miliyoyin 'yan ƙasar Afghanistan dai na fama da matsalar ƙarancin abinci bayan kwashe fiye da shekara 10 ana yaƙi. A yanzu kuma matsalar tattalin arziki da COVID-19 ta haddasar ya sanya ƙasar ta Afghanistan cikin matsanancin hali da jama'a suka shiga. Ƙasar Rasha kuwa ta bayyana da samun sabbin kamuwa da cutar har mutum 9,035 a yau Litinin. Yanzu haka Amurka da Brazil ne kawai suka fi Rasha yawan kamuwa da cutar. An shirya buɗe makarantu a ƙasar Afirka ta Kudu a yau Litinin, amma an soke tsarin, inda ministan lafiya ya bayyana cewar kungiyar malamai da ma'aikata ba su aminta da shirin buɗe makarantun ba. A nan Amurka kuwa fadar White House jiya Lahadi ta bayyana cewar ta kai maganin chloroquine fiye da kwali miliyan 2 zuwa ƙasar Brazil don taimaka mata ta yaƙi annobar coronavirus. A hannu ɗaya kuwa, Prime Minister Armenia Nikol Pashinyan ya shaida wa gidan rediyon ƙasar cewar shi da iyalansa sun kamu da cutar coronavirus, duk kuwa da cewar suna ɗauke da cutar fuka ta asma. Ƙasar na ci gaba da sassauta dokar takaita zirga-zirga, inda mutane suka fara haɗuwa a gidajen abinci da wuraren shakatawa. A nashi ɓangaren kuwa, Prime Minister Australia Scott Morrison cewa yana fatar sassauta dokar takaita zirga-zirga za ta taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar wanda ya gurgunce a dalilin annobar ta coronavirus. baki daya makarantu da jami'o'i a kasar Kamaru sun koma karatu a yau Litinin duk kuwa da cewar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na ƙara hauhawa a zuwa yanzu kasar ta Kamaru tana da mutum 6380 da suke dauke da cutar inda mutum 773 suka mutu amma hukumomi sun ce adadin waɗanda suke warkewa da irin matakan da suke ɗauka a makarantu ya ba su ƙwarin gwiwa cewar za su iya magance annobar. Lokacin da yake magana ta gidan talabijin na ƙasar a jiya Lahadi, Firaministan ƙasar Joseph Dion Ngote ya ce shugaban ƙasar Paul Biya ya umurci makarantu da ya rufe a ranar 17 ga watan Maris a matakin daƙile yaduwar cutar da su bude a yau 1 ga watan Yuni domin kuwa mutum 3630 cikin 6380 fiye da kashi 19 kenan cikin 100 suka warke daga annobar mai kisa. Ya ƙara da cewar matakan da aka ɗauka don kare 'yan ƙasar na aiki matuƙa. Firaministan ya ƙara da cewar mafi yawa daga cikin mutum 2,300 da ke ɗauke da cutar suna samun sauƙi kuma ɗauki isassun matakai don rage hatsarin kamuwa da cutar a makarantu. Hannayen jarin Hong Kong da na Shanghai ne ke kan gaba a kasuwar ƙasashen Asiya a yau Litinin. A daidai sa'ad da masu saka hannayen jari suka yi ko oho da irin halin rudani da aka shiga a ƙasashen duniya. Kamfanin Hang Seng da ke Hong Kong ya ɗaga sama da kashi 3.3 cikin 100 a tsakar ranar kasuwar, a inda na Shanghai ya tashi da kashi 2.2 cikin 100 duk kuwa da irin matsalolin diplomasiya da ke tsakanin China da Amurka akan dokar nan ta rage ikon cin gashin kai na birnin Hong Kong. A hannu ɗaya kuwa kamfanin Nike da ke ƙasar Tokyo ya cira kaɗan, sai na S&PASX da ke Sydney shi ma ya cira sama da rabin kashi, a inda Sewell Cosby ya samu ƙari na kashi 1.7 cikin 100. Haka zalika kamfanin TSEC na Taiwan ya samu ƙarin kashi 1.2 cikin 100. Kasuwar mai kuwa ta yi kunnan doki inda ɗanyen man Amurka aka sai da shi akan $35.47 kowace ganga ɗaya, sai nau'in ɗanyen mai na Brent da ke matakin ƙasa da ƙasa aka sai da shi akan $35.33 kowace ganga ɗaya. Sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da farfadowa duk kuwa da ci gaba da zanga-zanga da ake yi a dalilin kisan George Floyd, bakin fatar da baya ɗauke da makami da 'yan sanda suka yi a makon da ya gabata a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. China ta yi barazanar mai da martani akan Amurka bayan wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na soma shafe matsayin nan na musamman da Hong Kong take da shi da kuma saka dokoki masu tsauri akan ɗaliban China da ke ƙasar Amurka. Matakin na Trump ya biyo baya ne sakamakon sabuwar dokar tsaron ƙasar ta China akan Hong Kong. Da yake magana da manema labarai a yau Litinin, mai magana da yawun ministan harkokin wajen China Zhuang Lijian ya ce sanarwar ɗaukar wannan matakin ta taɓa lamurran cikin gidan China, kana za ta wargaza dangantaka da ke tsakanin Amurka da China, ta lallata dangantakar Amurka da China kuma hakan zai cutar da ƙasashen biyu. China bata amince da matakin ba, ya kuma ƙara da cewar China za ta mai da martani akan duk wasu kalamai ko mataki da Amurka ta ɗauka da ya shafi ra'ayin China. A ranar Juma'a Trump ya bayyana cewar wannan sabuwar dokar tsaro ta China akan ƙasar Hong Kong tana illa sosai ga mutanen Hong Kong, haka kuma ta saba alƙawalin China na mutunta 'yancin birnin. A makon da ya gabata ne majalisar ƙasar China ta kada ƙuri'ar amincewa da sabuwar dokar tsaron ƙasar akan Hong Kong wadda ta haramta mata ɓallewa da kuma abin da ta kira shisshigin ƙasashen waje da aikin ta'addanci.
Madalla a gaida Yusuf ta karanto mana labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai fagen rahotanninmu. Kimanin shekaru 4 bayan da gwamnatin Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa marasa ƙarfi tallafi da nufin yaƙi da talauci a ƙasar, wanda aka lakabawa shirin Social Investment, kana ake samun koke-koken cewa kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a daidai lokacin da aka samu bullar cutar coronavirus abin da ya sake dagula al'amura da dama a kasar inda ya janyo sabanin fahimta tsakanin mahukunta kuma ya sanya ƴan majalisar wakilan kasar su dage dan ganin sun kafa doka dan akai ga cimma manufar da aka samar da shirin wakiliyar mu Halima Abdulrauf ta aika mana da wannan rahoton
tun bayan ayyana tallafi ga ƴan Najeriya marasa karfi da gwamnatin kasar ta yi saboda bullar cutar coronavirus aka fara samun sabani tsakanin ma'aikatar ayyukan jinkai da ke kula da shirin da majalisar dokokin kasar akan yanayin zakulo mabukata da ke cin gajiyar shirin da mika bukatar karin bayani akan kundin bayanan waɗanda suka ci gajiyar shirin sai dai a ranar juma'a ne majalisar wakilai ta bakin kakakinta Femi Bajabiamila ta bayyana cewa ta samar da doka da zai taimaka wajen kula da shirin tare da daidaita lamarin bada tallafin zamantakewa na social investment duba da yadda annobar coronavirus ta yi wa al'umma katutu.
Either to now, before now, what we have was the social investment program, that is the Empower, the Morning Trader, the cash transfer, the school feeding program, but unfortunately those have not been codified. So basically most of this is left to the whims and caprices of whoever is in charge. Basically something that is not statutory.
Femi Bajabiamila ya ce dokar za ta tsara yadda za a samu mabukata a basu tallafi da suka hada da na ciyar da yaran makaranta, Empower, Trader Money da dai sauransu yadda ya kamata ba wai a hannun wasu tsiraru ba.
What the house is doing now in the next couple of weeks, we will be introducing a robust codification and expansion of the social investment programs in Nigeria.
Anata bangare ministan ayyukan jinkai ta Najeriya Sadiya Umar Faruk ta yi karin bayani akan yadda aka fara aiwatar da shirin ciyar da yaran makaranta a gida
kuma mun fara aiwatar da wannan aiki kuma kundin da muka bi shine mun yi amfani da register yara da take a makarantu da wadda take a ofisin cibiyar bada ilimi ga subar kenan na jaha kuma da su kansu malaman makarantar da yaran nan suke makarantar wannan shine abinda muka amfani da su muka fitar da gidajen da waɗannan yara suke
wasu ƴan Najeriya daina kokawa game da yadda tallafin gwamnati bai isa gare su ba inda Farfesa Sani Abdullahi mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun ya danganta dokar da majalisar wakilai za ta samar da haka
hakikanin gaskiya idan muka yi la'akari da abubuwan da suke kasancewa game da tallafi na musamman majalisar tarayya tana da hurumin da ce za ta sanya ido akan yadda ake kaiwa su karamin karfi doki
wata fitacciyar lauya barista Yasmin Zakari ta yi maraba da dokar da majalisar wakilai za ta samar
a matsayina ta yar kasa wannan abu ne mai kyau saboda yanzu ana samun korafe-korafe mutane suna cewa wasu ba su samu ba wasu ashe akwai bangaren da aka bawa bangaren da ba a bawa ba to idan aka tsara al'amarin zai zama na an dinke Najeriya
Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoto daga Najeriya zamu leka jamhuriyar Niger kamar yadda gwamnati ta ayyana a yau litini ne dukkanin dalibai a jamhuriyar Niger suka koma ajujuwa bayan kwashe watanni biyu zaune a gida a sanadiyar coronavirus yanzu haka hukumomin ilimi sun dauki matakan da suka dace kamar tana da wurin wanke hannu takunkumin rufe baki da fuska sai kuma ba da tazara tsakanin dalibai da malamai dan karatu ya tafi daidai an gaida Tamar Abari da wannan rahoto
Gwamnan jihar da magaran Isa Musa kenan a makarantar Meladuwaram da aka kaddamar da komawa makarantar.
An dawo lakwal. Me yasa an kai wata biyu ba ku taho lakwal? Me yasa? Da kai mai gaya min me yasa ba ku an kai wata biyu ba a zo lakwal ba? Wace maladi? Coronavirus, COVID, bala. Shi yasa don saboda kar ku kamu da ciwo an ka ce ta kamata ku tsaya gida har a yi maganin ta ga wanda za a yi yanzu covid ta fara nisa shikenan muna dibin insha Allah yalla ta kawo karshe amma duk da haka dan dai mu ci gaba da kare juna kan mu dauki corona shi yasa mun ka ce kuma duk in yaron zai tafi walakul yayi ma baban shi kuka a sami shi wannan abun kenan daga yau kada ku yarda ku san ki zuwa walakul ba da wannan abun ba
Ibrahim kai gama shine babban director na ilimi a fannin secondary a nan jihar da magaram ya ce sun dauki dukkan matakan da suka dace don wannan karatu ya tafi daidai.
Lalle mun dauki matakan da ya kamata dauka don saboda yaran su koma da kwara yau. Muna dispositive da lavash jamai da shi na gaban kuma abu wanke hannu kuma kowane yaro ya san babban kishi. Mun dauki matakan da zai taimaka mana ya sa kowane tabul ya zama to yaro guda biyu na san tabul. A duk alamu dai matakai an dauke su don saboda wannan ƙarin cuta.
Komi director zai ce game da wasu yara da ba su sanya takunkumi ba.
Ba secondary ba sai dai ko primary. Secondary da taimakon coaches mun samu babat 40,000 wanda ya ba mu daman ba kowane yaro na cikin garin da magarin babat guda. Dan ka ga yaro ba da babat sai dai ko bai sawa dan kanshi. Amma kowane yaro yana da babat guda kuma kowane mushe kowane ma'aikacin mun samu ba shi babat guda.
Su ma kuma mushi na an sa su kamar a ce cikin hali yanda za su ji dadin quarantine condition din da ya kamata.
Mushi na suna cikin condition tunda ba su kama wannan aikin an biya su duka. Na biyu kuma babat mun samu taimako daga guri biyu mayor babat 2,610 wanda ko babatin na musamman ga mushina wannan babatin kowane mushina shi hada magaram na secondary ya samu babat guda ya samu aikin shi cikin kwanciyar hankali.
Murna wajen dalibai ba kama hannun yaro kasancewar sun dauki lokaci mai tsawo a gida ba karatu.
Karamatu Muhammad wallahi mun yi murna sarai ma da dawowar mu to zaman gida dai an yi shi dai amma babu dai
na ga baki da babat kuma duk abukanki suna da babat ba a ba ku ba na lakwal inda aka ce za a bada
sai dai ko zuwa gaba
amma aikin san yana da illa rishin babat ko
an hodi ba an ce kowa ya sa
sunana Ahmadu Tijani amma an yi sani na da Tutiman mun kuma lakwal alhamdulillah mun ji dadin al'amarin wannan wallahi saboda kun san dole ne hayar karatun ku saboda goban mu ba
gashi na ga kana da babat ta masai ne kai ko a makaranta ka
gaskiya an ba mu ma a makaranta wala kowa an mai
su kuwa iyayen yara ga abin da suke cewa
Aliza Kubra to gaskiya dai saboda Allah wanda aka ci sai da abincin su an kawo aiki tunda mai karamin kari gaskiya bai iya ba wani he sha bin tai ma zai je ne mai abincin zai ba yaran shi wannan ko ya doro aiki ba dan karami bi sabilillah ya dole ne a sassafta a rika hada masa abinci tunda ba yanda za ana so su yi karatu
mutare Ahmadu mu yanzu fatan da muke yi ba koma ba da kulkin duka irin kokarin da gwamnati ta dauka muna fatan su malluman makaranta gabaki daya gwamnati hakuri za ta ta doki yaunin su saboda mai saboda karfa musu gwiwa dan ganin cewa an ceto wannan shekara ta karatu
sunana Zala Alasa sosai mun ji dadi da wannan hukuma fata kai wannan tunda abu na kariyar kai ne mu ma mun ji dadi bisa wannan din mu tun daga gida mun ba sun sai babat din su wannan da ake cewa canhu tun a gida muka sai suka sa da shi suka tafi fatan dai da muke yi gwamnatin ta yi tsaye karatun da aka ce kwana 45 ta hidede
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to har yanzu dai daga Niger din da ɗan ƙasar suka bayyana ra'ayoyinsu akan bayanan da majalisar dokokin ƙasar Niger ta amincewa hukumomi na su fara sauraron hirar wayoyin jama'a a cikin sirri da kuma bibiyar masu amfani da kafafen zamani da nufin tatsar bayanai a matsayin wata hanyar yaƙi da ta'addanci. Ko da yake, ƴan hamayya na cewa matakin na da nasaba da yunkurin rufe bakin masu sukar manufofin gwamnatin shugaba Isu Mamadu. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Sule Mumini Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Dokar wacce aka bayyana a matsayin wani matakin yaƙi da ta'addanci a wani bangaren ta tanadi wasu hanyoyin zuba ido akan waɗanda ke kokarin tada zaune tsaye a ƙasa sakamakon lura da yadda wasu suka mayar da kafafen sada zumunta tamkar wani makamancin zarafi ko na yi wa abokan hamayyar siyasa kasafi inji gwamnatin ta Niger. Editan jaridar Le Temps Zubairu Sule na goyon bayan wannan yunkuri.
Ka dauki misali a ƙasar Adifa lokacin da ƙasar Chado ta kai wannan harmaki ga ɗan Boko Haram da aka kace dukkan abin sadarwa ai kana gani irin nasarar da aka samu kenan yau Niger idan aka ce wannan doka ta zo to alhamdulillahi za a samu nasara a buskan dukkan yaƙi da ake da shi da magun ƙwayoyi yaƙi da ta'addanci da kuma masu yada ƙarya da jita-jita da cin zarafin mutane a buskan yanar gizo-gizo ko duka buskan wasu na'urori na sada.
Shugabar ƙungiyar matasa ta Shenom Hash ya farmata taya na cewa tasirin wannan doka ya danganta da hanyoyin da za a yi amfani da ita.
Ɗan wannan ne suka ce suna son su saurari bayanan sirrin jama'a mu da kanmu muna goyen bayan su saboda kowa ya san da cewa Niger tana cikin wani halin haulayi gabas da magusum da arewa an ta'addan nan sun hana mu sakat amma ɗan wani manufa ne suna so su ga wanda yake ma gwamnati zagon ƙasa ko yake ma gwamnati sa ido sun yi aikin banza saboda in yau kai ne gobe ba kai ne ba kenan rami mugunta mutun ya gina shi ga jere
Kodayake gwamnati na danganta wannan mataki da yunkurin murkushe miyagun ayyuka, matashin dan siyasa Habila Rabi'u na kallon abin ta wata fuska.
Da farko abin ashani, na biyu karan tsaye ne ga demokradiya, na uku wato shiga yanci ne da mutunci na dan adam wanda kundin tsarin mulki ya kare ma kowane dan Nijar.
Rashin lakantar ainihin amfanin hanyoyin sadarwar zamani a wajen al'umma da rashin amfani da hanyoyin laluba a wajen hukumomi domin ganar da jama'a manufofin da suka sa gaba su ne masababin wannan cece kuce akan wannan sabuwar roka, inji shugaban kungiyar AJEPA Lawali Tsala.
Harkar sadarwa ta zamani alheri ne ga duniya, ya kamata da mu talakawa masu maganganu da ita hukuma, ma'ana gwamnati da take nan tana so ta hoke ta kiyaye ta sa ido cikin wannan sadarwa, mu sani duka abun da ke zama alheri shine mu yi unhwani da wannan hanya ta sadarwa bisa ayyuka na gaskiya, bisa ayyuka na alheri. Kuma idan ma za a sarwar al'umma, kali ya zamanto a shiga cikin haƙƙi na al'umma a bincike wani abun da bai kamata ba.
A nan gaba kaɗan ne ake sa ran shugaban ƙasa Isu Muhammadu zai saka hannu akan takardun zartar da wannan doka da ta sa 'yan adawa ficewa daga zauren majalisa a daidai lokacin da ɓangarori ke muhawara akan ta a ƙarshen mako, saboda cewarsu ba sa goyon bayan matakin toye haƙƙin 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
An gaida Sule Mumuni Barma. A sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ta ganin birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waƙar. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ana iya sauraron ko kuma kallon shirye-shiryenmu a kodayaushe akan adireshin mu na yanar gizo www.hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
'yan wasan kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila sun nuna alhini tare da goyon bayan zanga-zangar lumana akan mutuwar ba amurke bakar fata George Floyd a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis na Amurka. 'Yan wasan sun aike da wannan sakon ne ta hanyar wani hoto da suka dauka gurfani a gwiwar kafar su daya a zagayen da'irar tsakiya ta filin wasan su na Anfield a lokacin atisayen su na yau Litinin. Hoton ya nuna 'yan wasan Liverpool din 29 sanye da riguna masu rubuce da sakon haɗin kai babban karfi ne da kuma rayuwar bakar fata na da muhimmanci. Zaratan 'yan wasan kwallon kafa da dama a duniya musamman bakar fata sun fito karara sun nuna rashin amincewar su da wannan al'amari da kuma matsalar wariyar launin fata baki daya. Sun kuwa hada da 'yan wasan Manchester United Paul Pogba da Marcus Rashford waɗanda tuni suka nuna goyon baya ga masu zanga-zangar lamarin a shafukan su na sada zumunta na internet. Haka suma shahararrun 'yan wasan tennis mata Serena Williams 'yar kasar Amurka da 'yar kasar Japan Naomi Osaka duk sun wallafa sakonnin Allah wadda ya da kisan na Floyd. Daga ƙarshe dai ɗan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya sami tsawaita kwantaraginsa na zaman aro a ƙungiyar Manchester United har ya zuwa watan Janairun shekara mai zuwa ta 2021. Ighalo dai ya koma United ne a zaman aro daga ƙungiyarsa ta Shanghai Shenhua ta ƙasar China a kwantaragin da ya karkare a jiya 31 ga watan Mayu. To sai dai dama babu sharadi ko kuma zaɓin sayan ɗan wasan na dindindin a kan ƙungiyar tun da farko. Ighalo ya zo ne a zaman cike giɓin ɗan wasan United ɗin Marcus Rashford da ya sami rauni har ya zuwa ƙarshen kakar wasanni. To sai dai kuma annobar coronavirus ta yi sanadiyar ɗage fafa ta gasannin ƙwallon ƙafa, lamarin da ya sa wa'adin kwantaragin Ighalo ya ƙare ba tare da an ƙarƙare kakar wasanni ba. A ƙasar Spain kuma zakarun gasar La Liga ta ƙasar Barcelona za ta koma bakin daga domin fafutukar kare kambinta tare da fafatawa da Real Mallorca sakamakon dawowa da za a yi a fafata gasar bayan da aka ɗage ta tun ranar 12 ga watan Maris sakamakon annobar coronavirus. Barcelona ce za ta bakunci Mallorca a ranar 13 ga wannan watan na Yuni, kwanaki biyu bayan sake dawowa fafata gasar. Ƙungiyar Real Madrid da ke bin Barcelona a teburin gasar da bambancin maki biyu kacal. Ita ko za ta soma ne da karawa da Eibar a filinta a ranar 14 ga wata. Murtala Faruk sanyin na daga Washington DC.
Madalla, to kafin mu yi sallama da ku, ga Yusuf ya sake dawowa da labarai a takaice.
Dubban mutane ne suka bazama kan tituna a kasar New Zealand a yau Litinin suna nuna goyon bayan Amurkawa a zanga-zangar nuna alhininsu a kan kisan bakin fatan nan da aka yi ba amurke George Floyd yayin da yake hannun 'yan sanda. Annobar COVID-19 ta karu da kashi 68 cikin 100 a kasar Afghanistan cikin watan Mayu, a cewar wani kwamitin agajin ƙasa da ƙasa a wata sanarwa da ya fitar yau Litinin. Baki ɗaya makarantu da jami'o'i a ƙasar Kamaru sun koma bakin karatu a yau Litinin, duk kuwa da cewar adadin masu kamuwa da cutar coronavirus na hauhawa. Hannayen jarin Hong Kong da Shanghai ne ke kan gaba a kasuwar kasashen Asiya a yau Litinin, a daidai sa'ar da masu saka hannayen jari suka yi ko oho da irin halin rudani da aka shiga a kasashen duniya. China ta yi barazanar mai da martani akan Amurka bayan wani mataki da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka na so ma shafe matsayi na musamman da Hong Kong take da shi.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harambe da ya karanto mana labarai da jagoran shirin Daniel Brown, sai injiniyanmu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama. Ku kwana lafiya. Ma'assalama.